jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirinmu na makon da ya gabata, mun kawo muku labarin bullar wata sabuwar cutar tsiro da ta addabi kayan amfanin gona a yankin karamar hukumar Kwamfan ta jihar Filatin Najeriya, inda muka ji wasu manoman yankin waɗanda suka bayyana mana yadda cutar ke illa ga gonakin kwarar manja, suka kuma nemi taimako daga gwamnati. Kan wannan batu ne wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta tattauna da shugaban shirin da ke kula da bunƙasa harkar noma a jihar Filato. Ga yadda hira ta su ta kasance.
Sunana Engineer Philip K. Gwanap, Program Manager na Plateau Agri Development Program.
To akwai batun kullar cutan da ta kama waɗansu gonakin kwaran manja. Ya menene cutan da
ta kama? To mu kwanan bayan da sun zone sun aika mana, don muna da Southern Zone, Central Zone da Northern Zone. Mun samu wannan report daga Southern Zone, inda muka hada tare da report da mun samu na Northern Zone da Central Zone akan su army worms da stem borers. Muka samu cewa
wani kwari kenan ko wani tsutsa
na tomato dai shine tsutsa na wanda mutane suna kira titi wai tomato ebola, amma ainihin sunan is tuta absoluta. So mun same shi da wannan army worms din da ita cutan da yana kan manja, kwaran manja, and shine muka hada domin mun rubuta report da mu a nan a ADP. Dan ADP yana karkashin gwamna, amma yana representative da yana chairing board na ADP shine Commissioner for Agriculture. So ya faru aka sani mu rubuta haka domin su iya su bayana ma yan jaridu da kuma su same garin bayana ma jaridu, sai federal government ma za su ji domin su taimaka mana da matakai da zamu iya doka mu sha kansu. Amma mu aika haka din ba wai mu aika saboda ya tafi haka ya dawo kwanta ya kanshi ba, a'a, mu ma kanmu muna duba su wane cututtuka ne domin mu iya sha kansu da ta wajen abinda yana kira intervention, kafin wannan ko federal ko state za su zo da wani mataki wanda ya fi karfinmu, wanda ya fi namu, don mu hada domin mu sha kanshi a state gaba daya. Amma wannan cutan mun same shi, muna gani cutan da muna kira fungal disease ne, it's a fungal infection ne ya same wannan itatuwa.
To menene fungal? Ya mutum zai gane me fungal infection?
Yana kamar wadansu take gan wansu kaman gare-gare a jikinsu, kaman yadda kin aje bread take gan ya canza kola, ya fara wadansu fere-fere zuwa su yellow haka. To fungal ne ya attack nasu. To irin su ma shine yana shafe su itatuwa wannan kwara da mun gano cewa shi akwai shi a ciki.
To ku yi maganan cewa, kai maganan cewa kun samu rahoton kuma kun rubuta tun wannan lokaci, wani mataki aka dauka domin tallafa ma su manoma?
To kamar yadda na faɗa, nace in mun aika da report haka, mu ba dan mu koma mu kwanta ba, muna iyakan kokare da sauran su magungunan da suna kasuwa domin mu hada shi da karfin manoma da don mu kama hanyar zuwa, don bayan da mun duba mun tabbatar sai mu je mu fara spraying din wannan magani. Kuma maganin mu spray nasi a cikin lokaci, domin kun gaya mana haka sai mu yi kokari mu yi shi da sauri.
To su manoman nan suna kukan cewa wani lokaci ko gonakin sun yi nisa inda ba sa iya zuwa su kai muku rahoto. Ta yaya su manoman nan za su kai muku rahoto?
Muna da zone uku kamar yadda na faɗa. A cikin zone nan muna da kamar zonal manager. Kin ga kamar zonal manager da mun kai shi a Southern Zone yanzu, da shi ne chief research officer namu a nan a headquarters. Amma mun duba complexities na wannan abubuwan shi ne, to barin post nashi zuwa sandam domin ya sha kan wannan abubuwa. So zai yi amfani da experience na chief research officer da yana nan domin ya sha kan wannan abubuwa. Zan iya gaya miki a cikin jin dadi cewa akwai su achievement da ya riga yi in the recent days. Domin da ya gaya mun an gaya mana headquarter wannan abun muke to ba bacci ya yi kokari ya yi amfani da abubuwan da muke da shi da ilimin da muke da shi da cooperation na su manoman kansu don wani lokacin ya zo chemical mu ba da mu iya ba mu da kudin da zamu to ba amma what is important is shi manomi ya zo kusa mu zo na tare mu yi wannan abubuwa mu saya wani lokaci mu sa wani staff da zai je mashi fishi.
Philip Gonaf kenan shugaban shirin kula da bunƙasa harkar noma a jihar Filato a tattaunawa wasu da Zainab Babaji kan bullar wata tsutsa a gonakin ƙwarar manja. Masu rarar mu annan miki kakashin shirin namu na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, musamman ma wakilin muryar Amurka Zainab Babaji, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.